kai hijira rawana sai ya kira dole ne sai ka jira na fada muku gaskiya nan gurin an makaro especially ne yan gura ya wuce kayan aro yana da tasan guda daya kikin kike zauna kar da ki tona sirrin kuwa ya sani ne kallo bazinki kanyar kike yuma jinki zaki ga yayi kiba amarya aiki wanki ne za a gani haske aure ayi ni mane aljannan kice amarya kar da ki yo kyalewa amarya ki yi kulawa ka tumburan amarya kawaye sun kwashi kaya SPO yana ta zariya an gode mijin amarya na ga waɗansu can a baya ni gaba zan je gudun amarya turmi abokin ta amarya mulhudin uban tukunya amara ina kike kirjin biki a ganki babu sanya haƙi yanku sun sake kansu a ranar kurfe na kowa kasata kasata kamata kulawa ku guda kar ya taba ta taba ta kazan miji na gari ke ma ki zan mata ta gari